Mejoras de tawagar yan wasan Super Eagles dake tarayyar Nigeria Ghana Draw ya tudi jadawalin jerin sunayen yan wasan da za su fafata a wasan da Nigeria za ta yi tsakaninta da kasar Africa ta Kudu a can Johannesburg na neman cancantar shiga gasar cin kofin nahiyar Africa da za a yi 2019 a kasar Kamaru. Sai dai wannan karan ma babu sunan jagoran yan wasan wato Mikel Ozi cikin jerin sunayen yan wasa 23 da coaching ya fitar, inda wasu ke ganin hakan wata alama ce na shirin kawo ƙarshen wasan Obi a wasan ƙasa da ƙasa. Mikel Obi, wanda tsohon dan wasan kungiyar ƙwallon kafa ta Chelsea ne, wanda yanzu haka yake taka ledawa wata kungiya a can ƙasar Sin, bai samu damar shiga wasanni da Nigeria suka fafata ba har guda biyu, musamman a wasannin da suka buga na neman tikitin shiga gasar cin kofin na nahiyar a Africa wanda aka yi a Nigeria, inda ta doke Libya da kwallo 4-2 a karawa ta farko. A karawa ta biyu kuwa Nigeria ta doke ta da kwallo 3-2 a waje. A wasan da Nigeria za ta fafata da Bafana na kasar Africa ta Kudu, ya kasance manyan yan wasa guda uku ba za su damu damar bugawa ba, wato Victor Moses wanda ya aje takalman taka wasansa na ƙasa da ƙasa, da kuma Mikel Obi wanda ba a kira shi ba, sai kuma Wilfred Ndidi wanda yake fuskantar dakatarwa sakamakon katin gargadi da yake da shi har guda biyu. Jerin sunayen da coaching Ghana Draw ya fi sun hada da masu tsaron raga, wato Daniel Astegia na kungiyar ƙwallon kafa ta Chifa United da ke can Afirka ta Kudu, akwai Ikechukwu Ezenwa na kungiyar ƙwallon kafa ta Enyimba a Nigeria, sai Francis Ozoho daga club din Echena da ke can Spain. Sauran kuwa masu tsaron baya ne wanda suka hada da Ola Aina daga Torino na kasar Italy, sai kuma Sami Ajayi daga kungiyar ƙwallon kafa ta Rotherham da ke can kasar Ingila. Akwai Adele Anikaye daga kungiyar ƙwallon kafa ta Efan Uba a Nigeria. Akwai Leon Balogun daga Brighton and Albion da ke can kasar Ingila. Jamilu Collins shi ma yana cikin wanda kungiyar ƙwallon kafa ta Fadon. Sai kuma William Ekon Trot wanda yake kungiyar ƙwallon kafa ta Udinese. Akwai Brian Edward daga kungiyar ƙwallon kafa ta Lokomotiv Moscow da ke can kasar Rasha. Akwai Kennedy Omeruwa na kungiyar ƙwallon kafa ta Leganes a can kasar Spain. A bangaren yan wasan tsakiya kuwa akwai Mikel Ago daga kungiyar ƙwallon kafa ta Vitoriaz da Tuba da ke kasar Portugal. Akwai Itebo daga kungiyar ƙwallon kafa ta Stoke City. Sai John Ogu daga Hapoel Be'er Sheva na kasar Israel. Daga bangaren masu jefa kwallo a raga kuwa ya kunshi Samuel Okechukwu daga kungiyar kwallon kafa ta Villarreal na kasar Spain, sai kuma Ojen Igalo na kungiyar kwallon kafa ta Yatai da ke can kasar Sin. Akwai Kelechi Iheanacho na Leicester City da Alex Obi dan kwallon Arsenal, sai Samuel Kalou daga kungiyar kwallon kafa ta Bordeaux na kasar Faransa. Ahmed Musa mai taka leda a kungiyar kwallon kafa ta Al Nassr kasar Saudi Arabia yana ciki, sai Victor Osimhen wanda yake kungiyar kwallon kafa ta Tilori da ke can kasar Belgium. Akwai Moses Simon daga kungiyar kwallon kafa ta Levante na kasar Spain, sai Isaac Sussex daga kungiyar kwallon kafa ta Watford da ke kasar Ingila. Wayannan wasan za a buga ne a cikin watan Nuwamba mai zuwa a can Johannesburg, babban birnin Afirka ta Kudu. Iya abin da ya sauwa kenan daga nan dandalin BOA. Huta lafiya.